أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاة ميتارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قباة كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى إذن بأمان تابا وأن نشيني درس منا حمسن تفس أتين كراتم ونا للتاهم منا 22 قواة الربيع الأول إجرى منزا الله صلى الله عليه وسلم دقا مكة زوا مدينة دبو إير داري هدو دا 40 دا هدو وان دي 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 دا 16 ga watan 11/2022 idan ba a manta ba muna cikin shakhsiya ta 11 shi shine Hamza dan Abdul Muttalib yarda Allah shi tabbata a gare shi wancan karatun mu na karshe mun tsaya akan bayani wanda malam ya kawo mana na yakin da aka yi na Uhud lokacin da wannan bawa ko Wahshi wanda yayi kokarin yayin da ya kaiwa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi farmaki har ya samu ya cimma burin shi akan ya kashe Hamza a bashi damar ya kasance shi ma da kamar kowa malam ya kawo mana ya kwararo mana bayani har zuwa lokacin da shi wannan bakin bawa ya kashe Hamza kuma bayan shi ya yi mauci duk inda ga hurriyar ya samu ga inci ya samu amma dai bai san ba a wata ƙasa za ya tafi ya zauna kasancewar kana matsayin bawa aka yanta ka a wannan garin duk wanda ya kalle ka zai ringa maka kallon bawa wannan gari bai dace ba ya zauna a cikin shi ba ya ma kanshi shawarar da zama a cikin garin Makka ba wuri bane ba wanda yake mafi cancanta ba a gare shi ba da ya zauna ba ce san ya fara yawo duniya duk inda yayi zai tarar da musulmai sun yi rinjaye akan kawure shi kuma damuwa ya kauracewa bauta ya kauracewa musulunci to wannan ya sanya Wahshi ya kewaya duniya yayi Sham yayi Yaman yayi ko ina ya dawo dai garin Madina ya gani babu wani tutu na tsira face ya dawo ya musulunta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya samu rabo duniyar shi da lahira shini karshen inda muka tsaya shine malam yake ce mana sun mu aslama Wahshi ba'da zalika wa hasuna islamahu bayan kewayeniya da Wahshi yayi tayi a duniya ya dawo ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi wa qadima almadinata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya gabato ya zo garin Madina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace wa nad'u lahu almajal yuhaddithuna an alhiwar alladhi dara fi hadha alliqa yace mu bar wannan fajen ya ba mu labarin irin abin da ya kai ya kawo abin da suka yi masayin yago da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko irin maganganu wanda suka shiga tsakanin shi da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan musulunta shi bayan dawowar shi garin Madina yaqulu Wahshi yake ce mana qadimtul madinata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na gabato garin Madina gun manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi faqala sai manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa Wahshiyun kai ne Wahshi a wata riwaya yake cewa a anta Wahshiyun shin kai ne Wahshi wanda yayi wa baffa na aika a yakin Uhud a wata riwaya yake cewa a anta Wahshiyun shin kai ne Wahshi qultu na'am shi wannan wahshi yake cewa kwarai kwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ne wahshi qala manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace ijlis zamna fa haddithni kaifa qatalta hamza ka bani labarin yaya akai ka kashe babbana wanda ake kiran shi hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi can mallan ya zana mana dukkan labarin yanda akai wannan mutumin ya kashe Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi a cikin labarin da ya kawo mana yake bayyana mana yake cewa Hamza an shigo fagen daga kai kace rizaki ne wanda ya tunkari abukan adawa yace ya kware bakin shi ya kware takobin shi ba abin da yake yi illa girbe kawunan mushrikai shi wannan wahshi yake cewa ina lissahawa sai da ya kashe mutum sama da 30 na 31 yace ya kashe shi sannan na samu damar na zo na kawo farmaki da wannan hirbata abinda ake cewa hirba shine dan takaitaccen mashi dan gajeren mashi yace na jehu ami sai gashi nan ya huta kasan cibiyar shi ya huto ta gaban shi ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takaitaccen labari yaya akai ya kashe wannan Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi washi yake cewa fa haddastu sai na bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin yanda akai na kashe Hamza fa qala sai yake cewa waya kai canka ya kai washi yake cewa ghayyib anni wajhaka fala arainaka yace ka fake mun huskarka banna so in ƙara ganin muskarka wannan shi yake nuna mana koda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaye me ba shi yake nunawa ba wai afuwa ita take nunawa mutun yace baya san ganinka mutun yana iyawa yace wani na yahi maka amma dai dan Allah dan annabi kaga ƙara zagwa wurin mu wannan ba shi yake nunawa be yahi in ba a'a ya yahi duk da haka amma dai ganinka yake tuno me wannan bakin cikin ko wannan musiba ko wannan abin da kuka aikata me wanda yake me ciwo yake me radadi a cikin zuciyar shi shine abin da yawa kana tsayankanin shi shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewar mun sani wadanda ubangiji yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi wala tahzan alaihim wala takfi dhikr mimma yamkurun manzo Allah kada ka ringa bakin ciki akan wa'innan sahabbanka wanda suka yi imani da kai kuma kadda ka ringa sa kanka cikin kumci akan irin makircin da za su ringa yi maka duk da haka amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi alhurma wani shi ko ya nema dan Allah idan ya zo ya ringa fakewa kadda su ringa hada ido da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai zan mu gani manzo Allah bai kore shi ba daga garin Madina ba haka bai hana shi shigowa masallacin shi bai hana shi zuwa ba majlisin shi bai saurari abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa sai dai mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nima da wannan washi da ya fake kadda ya ƙara ganin shi kadda ya ƙara ido gudu tare da shi shine hawashi yake cewa fa kuntu atanakkabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mini bana son in ƙara ganin ka yake cewa koda na zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama atanakkab ina karkata huskata ina juya bayana kadda mi ido hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in tuno me irin abinda ya kasance tsayankanin shi da shi da manzo Allah ya kasance tsayin tuno me abinda ya kasance tsayankanin shi da shi da babban shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ina kawar da huskata kadda mi ido hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haisu kana duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi kinan sawa'un cikin masallaci ko cikin wani abu wanda manzo Allah ko cikin gari ko cikin kasuwa kasancewa manzo Allah yana huta kasuwa yana zuwa yace mani yana zuwa ya amso bashi yana zuwa ya jingina duka a kasuwa yace cewa to duk inda haisu kada duk inda zarfu zamani wa makani duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi to ina kokarin in kiyaye kadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga fuskata yace haka muka kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta kubida har aka dauki ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan shi yake nuna mana umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mu zartar da shi wajibi ne mu zartar da shi kamar yanda karatun mu wancan na umda da muka karanta umurrin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa sauda yake cewa ihtajibi anhu yake sauda daga yau ki sa shamaki tsankanin ki da ke da wannan dan uwan naki dan uwa ne wanda aslan ba dan uwa bane ba wanda hakikatan dan uwa amma dai shari'a ta riga ta zartar da dan uwanta ne yaro wanda yake kama wanda ake kiran shi da Abdulrahman wanda yake kama da wa da Utba kasancewar an aihe shi kan zina da Utba yayi tare da wata baiwa ta Zama'a bin al-Aswad ma'ayi na Sauda yarda Allah shi tabbata a gare ta uwan mu'minai shine uwan dan uwan Sauda ya kai kuka lokacin da aka yi fatahu Makka shekara ta 8 ya kai kuka yace ai wani dan baban su ne ya kasance baban su yana tarawa da kujangar shi aka same shi shi kuma wancan dan uwa na Utba shine Sa'd Amr bin Abi Waqas yake bayyana yake cewa a ni kuma dan uwa na ya mun wasiya akan lalle da kai dan shi a garin Makka idan ya zo ya dauke shi a matsayin dan uwa da suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar musu da hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu yace alwaladu lil firash da yana komawa ne ga mai shimhuda wane ne mai shimhuda shine mai gidan wannan baiwa shi shine mai shimhuda kenan za a hukunta da da dan uwan Zama'a dan uwa Abdu Zama'a ne dan uwan Sauda ne bintu Zama'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanka mata hukuncin da kada su kara haduwa da ita ta sanya shamaki tsankaninta da shi da wannan da ita da wannan dan uwan nata take cewa hayya mutu hatta mutu ba wanda ya kara haduwa da shi wannan shine yake nuna mana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka zartar da hukunci to suna bin shi sau da kafa suna yin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce su kamar yanda zamu gani gashi nan ya musulunta ya zo amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda damuwa wanda yake samun kanshi idan ya kalle shi yana tunano me dan uwan shi ko babban shi Hamza a lokacin ne yace me to ka kiyaye ka koma gehe idan ka zo wuri na kada mu ƙara ido hudu da kai amma dai bai haramta min shigowa wurin shi ba shine yake ce mana duk inda suka gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kawar da kanshi kadda ya kalle shi ya tuno irin mugun abu aika aikar da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kisa na mugunta da yayi wa babban shi Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa falamma kharaja almuslimuna ila musailamat alkazzab bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu ansu wanda suka yi iddia'in nubuwa suka ce a ai mu ma ai daga yau ai annabtaka ai gare mu shi kuma Musailama shi shine Musailama al-Kazzab sunan da aka hiya duwa da shi kasancewa yayi iddia'in nubuwa aka sanya mai makaryaci shi kuma dan Bani Hanifa ne su kuma mutanen Bani Hanifa suna mai lakabi da Rahmanu Yamama ko kuma Ar-Rahman suna mai siffa ta Ubangiji mai jinkai ko kuma mai jinkai na mutanen Yamama mutum ne wanda ya tafi ya koyi fannoni da dama na daga sha'awaza na daga tsahi duk abubuwan da za a iya yin diba ayi tsahi da yanda za a yi ma mutum dubara duka Musailama ya riga ya koyi haka to kasancewar a shekara ta 8 a shekara ta 9 afwan da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Musailama ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda nake so shi shine idan ka riga ka mutu ni zan biyo bayan ka afwan yake cewa ka nada ni nima a matsayin annabi a lokacin nan muqabil ni kuma musulunta ya zo garin Madina yana matsayin kahur da yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nema to zan musulunta amma dai a matsayin kashelantawa jama'a ka nima annabi abin da yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna min wannan abun baya yiwa in musulunta za ka yi ka musulunta to lokacin da ya koma Yaman a lokacin nan sai yake ya kirkira tun lokacin da manzo Allah yana da rai ya kirkira wa mutanen shi lalle shi ma annabi ne kuma ya zo ya gana bayan ya gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana musu lalle bayan mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi wanda ya cancanta a mai da'a a mai biyayya in ba shi ba kuma wannan ya kawo kai da hadisin da Abdullahi bin Abbas ya wutar da shi hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bayan na kasance wani lokaci ina barci sai na gani an sanya mun warawara guda biyu kuma sai aka cire mun wannan warawaran guda biyu yayi yake bayyanawa yake cewa fa azina li fa nafakhtuha fa tara fa awwaltuha kazzabina yakhrujan
ai ba sai bayan mulkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na wannan warawari guda biyu wanda aka sanya mai aka hudda mai su yake cewa sai na fassara wannan mulkin da lalle bayan mutuwa ta za a samu an su makaryata wanda za su huto suna iddi'a'in nubuwa suna cewa a ai su ma ai annaba annabawa ne kuma Musailama yana daga cikin su Musailama shi shine wanda idan yake yin saja'in shi ya kawo kalmomi ya hada yace shi ma an yi mai wahayi wasu mutane sun zo husuma sun zo wurin shi sun kawo ƙara tsankanin rikici wanda ya barke tsankanin su yazo suka bayyana mai suka ce mai ai ga tsanar ga rikici wanda ya barke tsankanin su sai yace musu su tsaya ai za a mai wahayi daga cikin wahayin da aka mai yake cewa wallailul adqam wazibul adla wajzail azlam man tahakat usaydun min muharrami daga ciki yake alfilu walfilu wama adraka malfilu har zuwa karshe daga cikin surorin da yake tutiya yake bayyana yake cewa wallailu tamisu wazanabul hamisu ma qata'at usaydun min ratabin wala yabisin shirme ne kala kala da yake kawowa har ake tambaye shi yake kawo wannan kan mas'alan mace mai ciki yake cewa daga cikin ayoyin nashi yake cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bil ubla أخرج منها نسمة تسعى ما بين صفاق وحشا وكاشن شن شن كذا يا الله يي دا متميتك يجي توا يا وتر دوتة ودوتة دوتة حلنتا ودتك ياو الكشنتا أبو بوادي وندي نشر مني دا كاجي يجي إن الله خلق النساء أفواجا وجعل الرجال لهن أزواجا أي الله يا حلتا الله يا حلتي ما تدا يوا kuma ya sanya mazaje su kasance namiji ya kasance mazaje ne a gare su ko maza su kasance mazajin aure ne a gare su haka yake zano irin kalmomi dai wanda dai kurum da kaji kasan shaka hudu ce yake Musailama yayi abubuwa da yawa an kashe shi a yakin da aka yi yakin Yamama yakin da sarema musulmai sun jirkitu a ciki aka kashe daga cikin mutane 70 daga cikin maharrata alqur'ani a wannan yakin yaki ne wanda sosai ya kawo kallo lokacin Abubakar a shekara ta 11 ne ina sare akai wannan yakin shi kuma an kashe shi yana da shekara 150 a rayuwar shi shine nan yake bayyana mana malai yake cewa falamma kharajal muslimuna ila musailamat al-kazzaba yakin Yamama lokacin da musulmai suka huta zuwa ga Musailama dan su kai karshe akan iddi'a'in nubuwar da yake yi yake cewa kharajtu ma'ahum bihirbati allati qataltu biha hamza sai na huta da wannan dan karamin mashin na wanda ake ce mai hirba wanda na kashe Hamza da shi a yakin Uhud shi wa yake ba mu labari shine Wahshi yake cewa falamma altaqa an-nasu yayin da jama'a suka hadu bangaren musulmai da bangaren Musailama yace nazartu ila Musailama wa fi yadihi sayfa yace sai nayi duba zuwa ga Musailama a hannun Musailama da kai wata takobi yake cewa fa wallahi ma a'rifu na rantsa da Allah bin san ba wannan mutumin shi shine Musailama ba bin san shi ba a wannan lokacin yake cewa wa idha rajulun min al-ansar yuriduhu min na'iyatin ukhra sai ga wani mutum daga cikin mutanen garin Madina wanda suka karbi bakuncin manzon Allah da wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina yana neman wannan mutumin wanda da takobi a hannun shi wanda ni ma nake hanga nake nima in kai shi kasa ta dayan bangaren kina yana nuna mana shi yana dayan bangaren yace kuma ga wani mutum nan daga cikin mutanen garin Madina shi ma yana neman ya kai wannan mutumin kasa ya kai ya kashe shi yake cewa fakilana yatahayya lahu dukkan mu da ni in da wancan mutumin nagarin Madina mutumin al-ansar shi dukkan mu muna shiryawa yaya zamu mu kashe wannan mutumin yake cewa hatta iza amkanani har zuwa lokacin da Allah ya bani damar in kai farmaki akan wannan mutumin Musailama yace dafa'tu alaihi hirbati sai na jehwa mai wannan dan karamin mashin nawa fa waqa'at fihi sai ta fada a saman shi yace wa shaddal ansaru alaihi, shi ma wannan mutumin na garin Madina ya kawo farmaki akan wannan mutumin wanda ake kiran shi Musailamatul Kazzab, yace fadarabahu bisayfa, sai ya buge shi da takobi, yace fawarbuka a'lam farabbuka a'lamu ayyuna qatalahu, yace wallahi ubangijin mu ne kadai ya sani tsakankanin ni da wannan mutumin na garin Madina wane ne ya kashe Musailama. Yake cewa fa in ana qataltuhu, idan hanni ne na kashe Musailama, yace faqartatu khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, tabbas na kashe mafi alkhairin mutane bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa qataltu sharran nasi, kuma na kashe mafi sharrin mutane. Kenan an yi a'a yayiwa addini aika, kuma yanzu yazo yayiwa addini abin alfahari. Kenan wannan yake nuna mana duk lokacin da ka aikata wani aiki wanda yake ba daidai ba, to kai kokari ka memeta abin da yake na gare wanda zai shahe maka wancan abin da ka aikata. Duk da kasancewar muna da yaqinin al-islamu yajibu ma qablahu, musulunci yana kore, yana kankare, yana shahe duk abin da mutun ya riga yayi aika ya aikata kamun ya shigo cikin musulunci. Wannan wahshiyin lokacin da yace ya musulunta, to duk abin da ya aikata na kisan Hamza, na dukkan abin da yayi wa addini, yayin dukkan muguntar da yayi wa addini, to hakika ubangiji shi ya riga ya kankare. Amma dai kan mu manta addini, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana wa atbi'il hasanati sayyi'a tamhuha, kabi mummuna da kai da kyakkyawa. Kenan kamar misalin ka zubda ruwan kwata ne, sai ka nemo ruwan gare ka zuba diddan ya share ruwan kwatan nan, ya kasance idan an biyo hanyar ba a jin doyin wannan ruwan kwatan, ba a ganin kasar tayi baki. Kenan kayi mi ka shahe wannan mummunan da kyakkyawa, wannan zai baka manqaba, zai baka fadala a wurin ubangijinka. To shine wannan bawan Allah abin da yake cewa koda na riga nayi wa musulunci abin da ba daidai ba, na kashe babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum mai daraja a cikin tahiyya ta addinin musulunci, mutum mai daraja a idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mutumin da ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kukanta ya jajanta akan mutuwar shi, yace to yanzu na kashe mutum mafi sharri a cikin tahiyya, mutumin da ya kirkiri yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya, yazo ya muzanta wa addini, ya tozartar da addini, ya ci mutuncin addini. Yace kenan an yi daya, nan ma an yi daya. Shine yake bayyana mana faqad qataltu khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, na kashe mafi alkhairin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shine Hamza da Abdul Muttalib, wa qataltu sharran nasi, kuma na kashe mafi sharrin mutane, shine Musailamatul Kazzab. Yake ce mana wa kana al-mushrikuna qad masalu bi Hamza radiyallahu anhu, lokacin da mushrikai suka, lokacin shi da Wahshi ya kashe Hamza, mushrikai sun yi kacakata da gawa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi. Idan aka ce at-tamsil, shi shine bayan an kashe abu a zo a yayyanka, a daddatsa, a yi gunduwa, a hudda wayansu kangare daga cikin shi. Shine yake bayyana mana sun yi kacakata, sun tozartar da gawa Hamza, kasancewar da kai alƙawullika da suka yi. Ai Hamza mun karanta a can baya yaƙin Badar, irin aika irin abubuwan da ya yi wa tawaga ta Qurayshawa, tawaga ta mushrikai. To wannan abin ya sanya ba su manta ba, nema suke yaya za a yi su ɗaufansa. Shine Abdullah ibn Mut'im ya ɗauki wannan bawan nashi ya mai alƙawari, idan ka kashe Hamza, ka daukan manufansa akan ƴan uwanmu da ya kashe a yaƙin Badar, to mu kuwa mun maka alƙawalin za mu ƴanta ka. Shi shine malam can baya ya karanta mana yake cewa he ga wahashiyinka ya bi bauci, ga dama nan, ga yunwa, ga koshi, ga kwanan yunwa, yana kallo idan wannan damar ta kubce mai za ya dawoma a cikin bauta, idan kuma ya samu ya ribantu da wannan damar, to za ya kasance ɗa kamar kowa. Gashi nan aka kasance aka ƴanta shin, amma dai ya kasance a cikin halin haula'i, nihayatan sai da ya dawo ya musulunta, ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To kasancewar wannan neman fansan nan da suka yi, kowa yana zauwa ya gabci wani abu a jikin Hamza, wani ya cire kunne, wani ya cire hanci, wani ya cire wata gaba, hamma ake kawo asar inda hindihe da ta sanya aka cire cikin shi, aka janyo mata zuciyar Hamza. A wata riwaya duk da babu tabbacin ingantacciya, aka ce har sai da ta ci wannan zuciya ta Hamza. To dan malai yake bayyana mana yake cewa musulkai sun kasance sun yi kaca-kaca dami da gawa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi. Muleka muga hadisin Anas zai bayyana mana abin da ya wakana bayan wannan bayan kisan gilla da wahshi ya ma Hamza a wannan fagen yaki na Uhud. Yake cewa an Anas radiyallahu anhu qala, daga Anas yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa lamma kana yawm Uhud, ranar da ya kasance ranar da aka gumsa yakin Uhud ne, waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala Hamza, manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya tsaya akan Hamza, wa qad judi'a wa mustila bihi, hakika an cirewa Hamza kunne, an cire mai hanci kuma an yi kata-kata da shi. Aljada shi shine idan an ce fulanun jada'a fulanun, wane ya cirewa wane hanci ko ya cirewa kunne, ya cire mai kunne, kenan sun cirewa Hamza kunne, sun cirewa Hamza hanci kuma sun yi kata-kata da gawar shi, wane ya datsa can, wane ya yanki can, wane ya yi kaza. Yake cewa faqala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bayan irin gani da ya yi wa gawa Hamza, irin bannata ta da suka yi, irin lalata ta da suka yi, yake cewa laula an tajida safiyatu fi nafsiha, in ba dan safiya ba el uwa Hamza, safiya bintu Abdul Muttalib ita ce wadda suka wuto ciki daya ga Hamza, yake cewa in ba dan el uwa Hamza ba safiya, kada ta ji wani abu a cikin ranta, ta ji bakin ciki, ta ji ba a mata daidai ba, ko ta ji an tozartar da gawar dan uwanta. Yake cewa la taraktu hatta yahshurhu Allah min butun sibai wa tayr, yace wallahi da na bar gawa Hamza haka har sai Ubangiji ya tayar da Hamza ya huto daga bakin zakuna. Duk idan an ce maka siba, shi shine dabbar da take farauta, wanda take da wannan ya take da hakora wanda suke farauta na cin dama, ko kuma tsuntsaye wanda suke zawa su tsatsani gawa. Yace wallahi da na bar Hamza, Ubangijin shi ya tayar da shi a bakin wa a bakin asiba, shine dabbobi wanda suke farauta kamar su zakuna, kuma da tsuntsaye wanda suke cin nama. Yake cewa in ba dan ka yi wa safiya ba, a bar mata wani abu na kumci a cikin ranta ba, yace wallahi tallahi da na bar Hamza ba abin ne shi ba, ya kasance ranar da za a tayar da kowa da kowa, shi Hamza ya huto a bakin wannan zakuna da bakin tsuntsaye. Wannan yin kace-kace da nama ko tozartar da gawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana baya cikin ɗabi'a ta musulmi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana ma yake hudi wa sahabbai, wa iza qataltum fa ahsinul qatila, idan za ku yi kisa to ku kyauta da kisa, ko da fagen yaki aka zo a matsayin ka na musulmi, kun zo da ku da abokan adawa, to idan za ka yi kisa to kai kokari kai kisa inda baka muzanta ba. Shine yake bayyana wa iza zabahtum fa ahsinuz zabiha, idan za ku yanka ku kyautata abin yanka, ni za ka yanka dabba ce ba za ka yanka, tsuntsu ne za ka yanka, amma dai aka ce min ka kyautata lokacin da za ka yanka. Me yake nuna mana haka? Irin mutuntaka ta dan adam da irin yanda addini yake so duk abin da kake cikin filtata. Amma dai sai gashi nan gawon mutum wanda yake da fatsala a cikin tahiyya ta addinin nan, sai gashi nan an zo an yi kace-kace da ita, an tozarta ta. Kasancewa wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ya bakanta mai rai, in ba dan kan ka a samu wani abu a cikin ran safiya ba, el uwa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi, yace wallahi tallahi da na bar gawar shi haka, ba abin ne ta ba, zakuna da tsuntsaye su zo su cinye idan an tashi gobe kiyama, Ubangiji ya hutar da gawar shi daga bakunansu, in ba dan haka ba da na yi haka. Yake ce tabbatar mana kenan, wannan shi yake nuna mana duk lokacin da ya kasance da kwai janyo wata maslaha, to yahi a kawar da banna don janyo wannan maslaha. Shine malamai suke bayyana darul mafasid, kawar da wata banna shi shine abinda za a bari a zuciye ita hafiz ita safiya yarda Allah shi tabbata a gare shi, yahi janyo wata maslaha, janyo maslaha shi shine gobe kiyama za a hutar da shi, za ya huto shi Hamza, ba kasa za ta huto shi ba, bakunan wannan zakunan da suka ci shi da wannan tsuntsaye da suka tsage shi a bakin su za a hutar da shi.
in ba dan wannan annab kadda ran Safiya ta ringa ji a'a ai an aga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da gawar dan uwanta yace in ba dan haka ba da ba abin ne shi shine yake bayyana mana yake cewa wa kuffina fi namratin idza khumira ra'suhu badat rijlahu wa idza khumirat rijlahu bada ra'suhu yake bayyana mana yake cewa wannan bayan mutuwa Hamza ga abinda irin kace-kace da aka yi da gawar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai likahon a cikin wata riga wanda ake kira riga ce wanda take mai gashi idan an ce annamir shi shine riga wanda aka yi ta suf idan an ce suf shi shine riga wanda take da gashi a cikin ta aka yi wa Hamza yarda Allah shi tabbata a gare shi likahon yake cewa idza khumira ra'suhu idan aka liƙe kanshi badat rijlahu sai gashi nan kahuwan shi sun yayi kinan me yake nuna mana rigar da aka yi wa Hamza likahoni da ita bada da tsawon da za ta lullube Hamza daga sama har ƙasa idan aka liƙe kai kahuwa sai su bayyana yake cewa idza khumira rijlahu idan aka liƙe kahuwan shi badat ra'suhu sai kanshi sai ya huta wannan shi yake nuna mana irin hali na kumci da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu a wannan lokacin saka gani rigar da za a yi wa ɗayan kulkawani ta zaman tuta shi hankali kamar yanda aka yi wa Mus'ab bin Umair shine idan mun karanta baya kan shakhsiyya ta Abdurrahman bin Auf mun karanta Abdurrahman bin Auf yayi azumi sai gashi nan an kawo kayan ciye-ciye an kawo kaza an kawo kaza an kawo kaza an ajje a gaban shi Abdurrahman bin Auf ya kalla yace wallahi tallahi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe mutanen da suka hina alheri shine Hamza da Mus'ab bin Umair ya tabbatar wa kai shi waɗannan mutanen sun yi shi alheri yake cewa sai gashi nan likawonin da za a yi musu likawoni da shi arrasa idan an yi lokacin da aka zo aka yi wa Hamza likawani idan aka sanya likawanin aka liƙe kahuwan shi to kanshi sai ya bude idan an liƙe kanshi kahuwan shi sai su bude a haka aka lullube shi aka kai aka binne yace haka Mus'ab bin Umair an kashe shi aka zo a mai likawani ba a samu ba rigar da za a yi mai likawani da ita wanda za ta lullube shi duka an mai likawani da rigar da idan an liƙe kai kahuwa sai su bayyana idan an liƙe kahuwa kanshi sai ya bayyana a haka aka ce aka liƙe shi yake cewa dan haka ina tsoron wannan yalwar da muka samu gashi nan abinci kala-kala wanda muke gani a gabana zan yi bude baki da shi ina tsoron ubangiji ya gaggauto mana ne irin abin da zan samu a gobe kiyama na daga daddada ya gabato mun da shi ya bani shi a nan rayuwata ta duniya ya hushe da kuka bude bakin da bai yi ba da wannan kayan marmarin ba kuma wannan shi yake nuna mana wallahi daga cikin mutane da kai wanda ubangijin su zai gabato musu ya baka duk abin da yake na jin dadi a rayuwarka ta duniya amma dai ka sani gobe kiyama abin da aka baka shine ka ci anan gobe ka da rago shine a cikin suratul ahzab wa yawma yu'radu allazina kafaru 'ala an-nabi azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adhabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayril haqq wa bima kuntum tafsukun afwan suratul muhammad ba ahzab ba ubangiji yake bayyana mana yake cewa ranar da za a bujiro da mutane ranar tashin kiyama ga ka nazo ka zo yake cewa a lokacin nan za a ce musu azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya ku kun rigaye kun ji dadin ku a rayuwarku ta duniya ubangiji ya ba ku duk abin da ya kamata ku more da shi a rayuwar duniya an ba ku kunci kun kare amma dai a yau falyawma tujzauna 'adhabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard ayau za ku samu rayuwa za ku samu azaba ta wulakanci akan girman kan da kuke yi a nan rayuwarku ta duniya kin imani da kuke yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin yarda da kuke yi ku musulunta ku zo ku yi aikin alkhairi da abinda ubangijin ku ya ba ku wannan yana nuna mana lalle ba kowa bane ba zai ci ba a nan duniya gobe kiyama ya ci wannan kuma wanda ubangijin shi zai san shi ya ci nan duniya ya ci gobe kiyama Allah sanya mana daga cikin wanda za su ci nan su ci ta amma dai da yawa ba kowa ba zai ci ba nan ba ya ci gobe kiyama ba to mu leƙa mu gani irin rayuwar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi. Likawani, likawani abun banza, nan ba wanda za ya mutu a ce an rasa likawani, an rasa wanda zai zuba kuɗin da za a sayi mai likawani. Duk irin talaucin shi ka same shi, an kai an lullube shi da likawani ɗaya biyu uku wani ha huɗu akai abin ne shi da shi. Wannan shi yake nuna mana sun yi rayuwa ta kunci. Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake bayyana mana, yake cewa ina jin yunwa, matsananciyar yunwa, na kulla dutsi a cikin ciki, a saman cikina. Da na zo nake faɗi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina cikin halin haulai yunwa, ga ta nan tana nema ta kayar da ni. Manzo Allah ya ɗaga mai cikin shi ga dutsi guda uku a kulla a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun kai manzo Allah, mun kai Abu Huraira, waye zai tashi ya huto tun da safe har dare bai samu ba abin da za ya ci ba? Ko akan titi ne ya samu wanda ya bashi ci? Irin wannan rayuwar sa kai. Abdullahi ibn Zubair dan Asma yake bayyana mana, yake cewa ya tambaye Aisha, Aisha take bayyana me take ce me gidanmu sai ai gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ai wata biyu wata uku tukunya bata hawo ba, sama da kwana 70 tukunya bata hawo a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Wane ne a cikin mu zai ai kwana uku tukunya bata hawo a gidan shi ba? Idan ko wallahi bata hawo ba, kowa da ƴan unguwa kowa sai ya ji jajin shi kwana 70. Yake cewa ya hala, yake ƴan uwan ma'ayyata, to menene abincin ku a cikin gidan manzo Allah? Take cewa ai ba komai bane ba, bakake ne guda biyu da bino da ruwa muke ci. Dabino da ruwa shi kadai ake ci a gode wa Allah a huta wurin. Ku diba ku ganin yanda Ubangiji ya yalwata mana a cikin wannan rayuwa. Ga abin hawa, ga ba abinda mutum yake nema ya rasa. Wata godiya muka yi wa Allah. Shine daga cikin kashedin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa sahabbai. Yake ce musu abinda yake tsoro a gare su, yace wallahi tallahi bana muku tsoron talauci. Saboda talauci kun tabbatar lalle abu ne wanda zai zo ya huce, kuma mi kuke hange abinda yake wurin Ubangiji wanda yake wanzazzai shine a cikin hankalinku, shi kuke hange, shi kuke so ku samu a gobe kiyama. Abinda nake tsoro a gare ku shi shine duniya, yalwa ta zo muku, kuma ta wane ne Ubangijinku? Kuma gashi nan shine rayuwar da muke ciki. Mutum ya dan fara samu, to duk abin da yake sallama sai dai yayi jam'unta, ya gama azhar da al'asar, ko ya gama azhar al'asar magriba da isha, dan samun da yake yi lokacin da bai danka kullun ana tare da shi ana salla a lokaci, takan yi shine maladanin masallatin unguwa. Amma dai gashi nan yalwa ta zo, mutun ya mance wane ne Ubangiji, dukiyar ta shagaltar da shi akan ya tsaya yayi wa Ubangiji abin da ya dace. Shi kuma wannan dukiya wallahi jarrabawa ce, jarrabawa ce, ya gani kaci ko baka ci ba. Zaka gani wani ya yi wa kanshi bibawu, kuma su ne waɗanda suke cewa wai Ubangiji ka bamu daga cikin fadalarka, lanasaddaqanna la in atana Allahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Suke cewa ya Ubangiji, suna daga hannu suna magiya, zaka same shi tsakiyar dare zai tashi yana yi wa Ubangiji magiya, yana cewa Ubangiji idan ka bamu daga cikin fadala, ka yalwata mana yanda kai yi wa wani arziki ba sa ciyarwa, ba sa kaza a bangaren abin da ya shafi addini, ba sa taimakawa marayu, ba sa taimakawa makarantu. Idan Ubangiji mun ka bamu irin wannan arzikin, wallahi lanasaddaqanna, tabbas Ubangiji zamu sadaka, zamu ties, zamu kaza, ayyuka nagari da wannan dukiya, walanakunanna minas salihin, kuma zamu kasance daga cikin mutane wanda suke nagari. Wannan ita ce addu'ar shi kullun da yake yi. Ubangiji yace falamma atahum min fadli, yayin da muka bamu basu wannan mutumin da yake magiya, yana daga hannaye, yana kuka, yana yi wa Ubangiji magiya, Ubangijin shi gashi nan yanzu ya bashi daga cikin fadala, ya bashi arzikin da yake so, yace bakhilubi, sai ruwa
ba ya ce wa zai yi sadaka ba, ba ya ce zai kasance mutum nagari ba, ya ce tubakhilu bihi wa tawallawu mu'ridun, sai ya yi wa ubangijin shiruwa daga cikin abin da ya bashi, kuma zai juya baya yayi kunnan uwa sheke da abin da ya shafi harkar addini, kai addinin ma shi ma ya kasance tashin hankali a wurin shi, ba ya tsaya ba ya tsaya yayi sallar da take wajibi akan shi ba, ba ya tsaya ya hutar da zakat da take wajibi akan shi ba. Yake cewa fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu bima kanu yakzibun, ubangiji zai inkarna munahunci a cikin zukatansu sakamakon mi, sakamakon alƙawarin da suka yi wa ubangiji suka saba, kuma sakamakon ƙaryar da suka yi wa ubangiji. Sun ya wallahi tallahi duk wanda zai ringa roƙo ubangiji ya bashi dukiya, to yi kokari ya nace akan ubangiji ya sanya albarka a cikin dukiyar, kuma ya tsayaye abin da ya dace a cikin dukiyar, saboda so da yawa dukiyar za ta rudar da bawa ya ringa gani ya kai girman kai ya shigo shi, ya ringa gani bai kamata yana mu'amala da su ware ba, bai kamata ba yana kaza, bai kamata yana kaza ba. Idan za a zo a ce mai wane zo ka taimaka abin da ya shafi haraka addini, zai ringa tunanin a wannan dukiyar idan na dauki kaza na baku, da zai in sanya shi wuri kaza, da yayi maganin kaza, da an juye kaza, da an samu kaza, kai ka ce wai dubara shi ce da wayen shi ta sanya ya samu wannan dukiyar. Kaleka ka gani Karuna mi yace, Karuna tutiya yake yi inna ma utituhu ala ilmin inti, yake cewa wannan dukiyar dukan tawada kuka gani ya ku jama'a fa ilimi na ne, dubara ta ce, sanin iya kasuwa ta ce, sanin ya za a yi in juye biye ilimi ne ya sanya na same ta. Wai shin ya wance waye mai badawa? Allah shine mai badawa. Sai gashi nan ya waye gari da shi da dukiyar an yi kasa da su, wa'inda suke wanda yake burge su suna ganin a ai wane yana da kuɗi, yana tamaka, yana kaza, yana kaza, sai suke cewa a ya laita lana misla ma utiya Qarun, da farko suna cewa kai can mu da amma mu ma an bamu abin da aka baiwa Qaruna, innahu lazu hazzin azim, tabbas wannan Qaruna yana da rabo mai girma a cikin rayuwa. Fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir laula amanna Allahu alaina la hasafa bina, suke cewa mu ma fa da Allah ya mana wannan ni'ima fa, mu ma fa yanzu da an yi kasa da mu fa, wai ka annahu la yuful kafirun, ce san ya wallahi dukiya musiba ce, dukiya tashin hankali ce. Ka leka mana ka gani harkon abinda ubangiji, harkon abinda bawa zai gurata a rayuwar shi idan ya dawo duniya, wallahi ba yayi sallah ba, wallahi ba ya yi azumi ba, wallahi ba ya danye sadar da zumunta ba. Harkon abin da bawa yake nema idan ya dawo duniya, ai ubangiji ya bayyana mana, bawa zai ce ya rabbi rji'una, lokacin da aka zo amsar ran bawa zai ringa cewa ubangiji a maida ni duniya, a maida ni duniya, la'alli a'malu salihan fi ma tarak, ko na yi aiki nagari na daga abin da na bari a rayuwata ta duniya. Wai ka san menene yake bukata aiki nagari, menene yake so idan an maido shi yayi a rayuwar shi ta nan duniya? Wallahi ba sallah bace ba. Ka koma surar kalfin karshen suratul munafiqun, mi ubangiji yake bayyana mana, yake bayyana mana yawa da karshen suratul munafiqun, na'am kamun walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha, saman ayat yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-'adab walillahi al-'izzatu wa li rasuli wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum min as-salihin, yake cewa ku ci yasu daga dukiyar da ubangijin ku ya baku, mimma razaqnakum, wanda muka arzuta ku da shi, min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, kamun dayan ku mutuwa ta zo me a wannan halin ya ringa cewa lawla akhartani ila ajalin qaribin, ya ubangiji da ka jinkirta mini zuwa wani dan lokaci dan kadan, shine a halin da yazo mutuwa ya ga mala'iku a wannan halin ne yake cewa rabbir ji'un, ya ubangiji a maida ni kada a dauki raina,
yake cewa to a wannan halin yake cewa fa as-saddaqa sai in yi sadaqa wa akum min as-salihin kuma in kasance daga cikin mutane na gari dan jinkirin da yake so a mero mai ran shi dan yayi mi dan ya dauka daga cikin dukiyar shi yi sadaqa ba dan yayi sallah ba wallahi kale ka wannan makwantan ka gani makwantai dari ruwa dubunnai suna nan suna cike da nadama da abinda ubangijinsu ya ba su da sun dauka sun meka wallahi tallahi ba abinda bawa yake so ya dawo ya aikata kamar sadaka ba sallah ba shine horkon abinda yake gurata ya dauka daga cikin abinda ubangijinsu ya ba shi sadaka wallahi mutum bai gane wa shi sakare ne shi wawa ne yayi jahilci jahilci iya jahilci a cikin rayuwar shi sai lokacin da ya bai da arafa zai ringa tunanin wannan dukiyar da na tara wallahi da nayi kaza nayi kaza nayi kaza da wanda yayi ne idan aka kista mai irin abubuwan da yake samu na daga alheri na daga alherin da yayi abinda dukiyar nan ya sanya ta irin ladan da take kawo mai a cikin kabari wallahi da ya gurata dukkan abinda ya mallaka da yayi irin wannan aikin da su amma dai kuma shaytani yana nan ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha yana nan yana yi muku tanadi yana muku alƙawarin talauci in ka bada talaucewa zakai in ka bada mi zaka bar wadiyanka bawa ya mance ashe mai arzutawa Allah ne mai arzutawa Allah ne wallahi tallahi duk abin da bawa zai bada dan shi wallahi sai ya cece shi duniyar shi da lahirar shi takaitaccen kissa kissa Abdullahi bin Miskin wani ɗaya ne daga cikin wanda aka yi shi bawan Allah ne wanda aka yi shi a karni na uku daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa yake cewa talauci iya talauci ya kai ni yace babu abinda za a ci a cikin gidan shi ga yara suna ihun yunwa yace wallahi ya huto daga gidan shi yace ya yanke shawara gidan shi za ya saida ko nawa ne a bashi ya tayi hidaji ya zauna yace yana hutawa yana bi yana neman waza ya sai gidan shi ya gamu da Muhammad bin Nasir sai ya ce mai wani wallahi ga irin hali yanda ya kai ni ina neman in sayar da gidana a hannun shi da kai gurasa guda biyu irin gurasa wanda ake sa mata nama a tsakiya yake cewa sai ya dauki wannan gurasa ya ce mini to ai mas'ala ta sayan gida sai an zo an tantance yaya gidan yake yaya sannan a zo a yi hira a saya yace amma dai ga wannan gurasa guda biyu amsa ka kai wa'iyan lanka yace ya kama hanya za ya tafi gida sai wata mata ta tare shi da da'a tare da ita sai ta ce mai wani dan Allah dan annabi ka ba mu wannan abincin da yake hannunka wannan yaron da yake tare da ni maraya ne ba mu da abin da za mu ci ya kalle ta ya kare mata kallo ya dauka ya leka mata yace mata wallahi tallahi wa'inda gare ni yaran da gare ni irin wannan a cikin gida sai yi wannan yaran bukatuwa akan wannan akan bukatar wannan yaran game da abinci wannan matar ta hushi da kuka ta gode mai su kai gaba yace ya huta bai san ba yaya za a yi ba ga abin da aka samu a kai wa yalle amma dai ga mai bukata ta zo ta amsa ta tafi kuma maraya yace ya zo ya samu wani da kali ya zamura yace sai ga wannan mutumin wanda yana ta lissahi yaya za a yi yace sai ga mutumin nan da ya bashi gurasa ya biyo ta kan titar yake ce mai Abdullahi bin Miskin ya akai ka zauna anan alheri ya sabka a gidanka yake ce wani irin alheri yace mai ai wani bawan Allah ne ya zo daga kasar Yaman wannan bawan Allah sun yi kasuwa tare da babanka ya bar mai dukiya tsawon shekara 30 yana nan yana juya dukiyar yanzu ya tattaro ya zo wannan garin ya san garin babanka ne yake neman koda ko dan uwa na ma'ahinka ya miƙa mai wannan dukiyar ya rabu da ita yace aka kai shi gidanka yana nan yana jiranka ya tashi ya hamzarta ga dukiya nan mutumin da yake nema ya sayar da gida ga dukiya nan dukiyar da aka yi shekara 30 ana juya ta kai a takadirinka ka san wannan ko jika goma ce aka yi shekara 30 ana juya ta kai ka san ba karamin kuɗi bane ba yace sai gashi nan ya tarar da wannan mutumin ya sallama mai dukkan dukiya yace he ya shiga cikin kasuwa yana abubuwa wanda maciji ya sare shi ya yarda maciji ya sake sare shi sai ya kiyaye yace wallahi sai gashi nan yana taimakon waɗanda suke gajiyayyu yana taimakon waɗanda ba su da shi marayu da kowa da kowa yace wata rana sai ya yi mulki gashi nan an kawo shi gaban ubangiji za a yi hisabi yace wa'anzu mutane sun janyo su sun shako su an aje shi gaban su keli
yace aka dora ayyukan shi na kirki, aka dora zanuban shi, sai ga ayyukan shi na kirki sun rinjaye zanuban shi. Sai wani yace ko binciko, yace ana bincikowa, sai aka binciko riya. Abin da yake yi wannan taimakawa da yake yi na daga dukiya yana kaza yana kaza, sai gashi nan ashe wani sa'in shaidani yana zauwa ya gitta me wannan abin da yake yi, yana so a ce yayi, yana so mutane su gode me, yana son kaza yana son kaza, mas'ala ta riye ta shigo, aka dora aka dora aka dora, sai gashi nan wannan ladan nashi yayi kasa, zanubai sun tashi sama, ku yi da shi wutar jahannama. Sai wani daga cikin yace ku tsaya ku tsaya ku tsaya, ku bincika me wa'ansu ayyuka ne, yace ana bincikowa. Sai aka ga wannan gurasar da ya dauka ya bayo wannan matar, shine mahalli shahid na kawo wannan kisa, abin da ya bada da hannun shi na dama, hagum in shi bata san ya bada ba, kuma ya bada ba dan wani ya gani bai ce mai wa da kai kaza an gode maka, ya bada tsakankanin shi da wannan matar, ya bada kuma dan Allah. Aka ce a dora, da aka dora sai ga sikeli ya tashi ya rinjaye zanubai. Sai wani ya ce ku kara bincikowa, aka binciko ana bincikowa hawayen wannan matar, aka binciko hawayen wannan matar, lokacin da ta gode me take mamakin ya za a yi fifita su akan akan diyan shi, ya meka mata wannan hawaye, aka dora saman sikeli, sai gashi nan ladan ya kara rinjaye akan zanubi. Aka ce ku yi da shi, ai wani daga can mai fada yake cewa kad naja kad naja kad naja, hakika ya tsira ya tsira ya tsira, ku yi da shi gida aljanna. Wannan shi yake nuna mana abin da zaka bada, ka bada dan Allah. Wallahi tallahi duk lokacin da zaka tsaya kana yi wa kanka shawara, sai na samu ko kuma a'a sai na shawartuwa ne, a'a sai lokaci kaza, wallahi ka tabbatar wa kanka har abada ba kai wannan abin da alheri ba da ka saka kan ka. Abin da ya zo maka a kai kana da halin kai, ka yi don Allah ba tare da wanda yake kusa da kai ba, ba tare da hannunka na hagun ba ya san abin da na dama ya ɗauka ya bada. Wallahi tallahi idan ya kasance wannan shi ne halinka, ka tabbata gobe kiyama kana cikin waɗanda Ubangijinsu za ya sa su ƙarƙashin inuwa al'arshi, ranar da babu inuwa sai wannan inuwa. Mutane bakwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ambata mana hadisin Anas ibn Malik, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Allah da tardau. Nan bayaninmu da muke yi irin matsalan mawuyacin hali da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shiga, kuma da irin yalwa mu wanda muka samu kanmu, amma dai me muke yi na mu gode wa Ubangiji, me muke yi na mu kasance muna da hannu muna da hannun jari a gobe kiyama a wurin Ubangiji. Allah da tar da mu. Yake cewa walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi bai yi wa kowa ba daga cikin waɗanda suka mutu da daga shahidai a wannan yakin na Uhud, bai yi wa kowa sallah ba. Wa qala, sai yake cewa ana shahidun alaikum, lalle ni mai muku shaida ne a gobe kiyama. Wannan shi yake nuna mana shahidai da ba asalin ba a yi musu sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya musu sallah, shi shine wanda za a yi musu shaida a gobe kiyama. Wa kana yajma'u thalathata fi qabrin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yakin na Uhud yana hada mutum uku a kabari guda daya. Yake cewa wal isnaini, kuma yana hada mutum biyu a cikin kabari guda daya. Fa yas'al, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya ayyuhuma aktharu qur'anan, wane ne mafi harda ta alqur'ani. Wannan shi yake nuna mana fadala na mahardacin alqur'ani. Wallahi ya kai dan uwana, kada ka sake kai kasa a wuiwa samari su huce ko abukanka ko sa'anninka su huce su barka, baka da harda ta alqur'ani. Wallahi ba wani abu da kai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a shekara 50 ya fara harda alqur'ani kuma ya hardace, da kai mata wanda shekara 50 suka fara harda alqur'ani kuma ya hardace, da kai wani wanda muka tarar da shi shekara 1 tsankaninmu da shi a jami'a, yana cikin ɗaya daga cikin manyan malaman Plato daga cikin wannan izal ahlus sunna da can shine manyan malaman su, wallahi a shekara 60 da yan kai ya shigo jami'a a tsawon shekara 3 da yan kai ya hardace alqur'ani. Ba abu ne ba wanda bai yiwuwa ba, rage shagallukanka a kullun ka bayo kanka haka har da ce aya ɗin ka fahimci ina ta sa gaba. Wallahi tallahi a gobe kiyama kai ne wanda za a zo a ce maka iqra wartaqi, karanta kai sama, in ba har da ka karanta kai sama ba yiwuwa. Kinan wai yana da kyau mu yi kokari mu kuma zagi ne da mutsi, wallahi a kullun ka ringa cewa zaka harrace aya biyu, ko da lokacin da kake istighfari ne ka ringa maimaita ta, wallahi kana iyawa a tsawon shekara 10 ka mance menene harda ta alqur'ani. kuma ka fahimci ma'anarsu. Wani abin ban mamaki, wani ɗan taƙaitaccen misali game da mai karanta Al-Qur'ani, game da wanda misalin wanda yake karantawa da wanda baya karantawa. Wane ne bai yi lakwale ba, bai iya ɗaukar takarda ya karanta, sai mai girma shugaban ƙasa ya kiraye shi ya ce, wani ina da saƙo wanda zan aiko maka. Saƙon nan yana da mahimmanci sosai. Cikin har'a, cikin jin daɗi, ya mi zai same shi? Don Allah, ko abokin adawa ka ne, shugaban ƙasa ya ce ya kiraye ka, wani ina da saƙo mai mahimmanci da zan aiko maka. Ka jiraya. Bayan kwanaki ya sake kiranka, wani ina da saƙo mai mahimmanci wanda zan aiko maka, ka jiraya zan aiko maka shi. Ya sake mai haka har na uku. Sai ran nan kurum bakin ƙofar gidan shi aka kwankwasa mai. Sai ga gwamnan garinsu, misali wancan yana shugaban ƙasa yana yame. Sai aka aiko wa gwamnan garin nan, aka ce mai ga saƙo nan ka kai wa wani ɗan gidan wani, ka ce mai injini. Sai ya ɗauki saƙon nan gwamna, ya taro laluwa da jiniya da sojawa, aka zo ƙofar gidan shi gwamna da hannun shi kwankwasa. Ya ce mai, kai ne wani ɗan gidan wane? Ni ne wani ɗan gidan wane, ƙwarai kuwa. Mi ya kawo ka gidana? A'a, saƙo ne wanda shugaban ƙasa ya kiraye ka, ya ce maka za a kawo maka, ya sake kiranka, ya nanata maka, shi ne na zo na kawo maka. Da ya kawo mai, sai ya kawo mai envelope. Saƙo ne, rubutu ne a ciki. Yana cikin murna, yana cikin horin ciki. Sai ya ɗauki wannan saƙon, ya bayan tahiyar gwamna, sai ya buɗe wannan envelope ɗin, sai ya gani rubutu ne tike da takarda. Bai ɗauka ba, ya bai wa wani, bai ce karanta mini ba. Sai ya fito fada wurin abokansa, sai ya ce, ni fa shugaban ƙasa fa ya kawo mini saƙo, ga saƙon nan. Ya buɗe, ya mai da kayan shi aji, ya koma gida. Kullun yake haka, kullun yake haka, aka yi sati, aka yi wata, kai ka ɗauki wannan mutumin a matsayin mai hankali? Ka ɗauke shi a matsayin mai hankali? Yaya ya kai wa wanda zai karanta mai ya fahimtar mai da shi mana, ko kuma a'a ya tahiya koyi karantawa da rubutu, ya zo ya buɗe ya karantawa kanshi. Wannan shi ne ai hankali, shi ne wanda zai ɗora a kan ma'auni. Kuma shugaban ƙasar nan da ya ce maka saƙo ne mai mahimmanci sosai, da haka ka kula. Amma dai ya zo hintar da shi kurum, ya riƙe takardar, yake ta yawo da ita, yake ta burga, yana cewa ai shugaban ƙasa ya aiko mai saƙo. To tsakanin ubangijinka da shugaban ƙasanka, wanne ne mafi daraja? Wanne ne mafi fifiko? Shi wancan shi ne mahalicci, shi ne mai saƙon. Sai ya sanya manzon Allah ya kasance shi ne tsani tsakankaninka. Wa ya kawo maka saƙon? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo maka saƙon. Mine ne saƙon? Shi ne wannan Alƙur'anin girgam ɗin shi da aka kawo maka izini sattar. To don Allah da kwai hankali a ciki, ka zamuna tsawon shekara da shekaru kana zamune, kai baka bude ba, kai baka karanta ba, kai baka san ban me yake cikin shi ba, da kai hankali a ciki. Yanzu dukkanmu mun yi ittifaki, saƙon nan da shugaban ƙasa ya turo ta hanyar gwamna aka kawo maka, baka iya karantawa, baka ba da aka karanta maka, aka fahimtar da kai ba menene a cikin shi ba, wannan yana cikin wauta, kuma ba a ɗauke ka a matsayin mai hankali ba. To ina ga saƙon da ya fito daga saman bakwai, aka kawo wa fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya baka wannan saƙon, kuma ka riƙe shi gashi nan a gidanka, baka san me yake cikin shi ba, baka iya ɗauka ka karanta, ka yi wa kanka adalci. Ko da aya ɗaya kake ɗauka ka karanta ka fahimci ma'anarta, ai wallahi a shekara goma ka san me a cikin Alƙur'anin da. Kuma wani abu daga cikin Alƙur'ani, karanta Alƙur'ani ka fahimce shi, wallahi wannan shi ne tsira. Baka gama ba wanda zai bude bai karanta bai san me ake ba. Wanda zai bude ya karanta daga ya ji larabcin ya san me Ubangiji yake faɗa, wallahi tallahi baya yiwuwa ku zumto ɗaya. Kuma wannan mataki ne zuwa mataki. Tsiraka shi ne a baka wannan, ka karanta wannan Alƙur'anin, ka fahimci ma'anonin shi, shi ne wannan tsiraka. Sannan kuma ka yi aiki da shi, shi ne shan kwanakka, shi ne samun shigarka gida aljanna. Wanda ko ya hintar da wannan abubuwan, wallahi tallahi a cikin al'amarin shi da kai abin tuba. Allah kiyaye mu. Haka mu yi kokari mu bai wa junanmu lokaci. Gari irin fadala wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita shahidai
idan an ce wani shahidi ne kai ka sani babu wata tantama wannan mutumin dan gidan aljanna ne sai dai idan wani karina wani abu yazo ya togace aka bayyana lalle wani baya daga cikin wanda za su shiga gidan aljanna mi ce sai karina daga cikin wa'inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suke bayyanawa suke cewa wani yayi shahada manzo Allah ya ce a wani bai shahada ba fa aka tambaya dalilin mi yace bai shahada ba sai gashin da suka zo ya dauki wa'ansu abubuwa na daga kayan ganima ya sanya a cikin bakwalarshi wannan ya sanya wa man yaglul yati bi baghalla yawmal qiyama duk wanda yayi kwange daga cikin kayan ganima ya sace to hakika za ya zo da shi ranar tashin kiyama irin wa'innan idan wanda manzo Allah ya nuna yace a wani bai shahada ba dalilin kaza to wannan za ku maida shi gehe ba shahidi bane ba ko wanda ya kashe kansa a fagen yaki shi ma wannan ba shahidi bane ba amma dai duk wanda ya huto dan Allah suka yi huto na huto da abukan adawa abokin adawa ya kashe shi wannan shine ake kira wanda ya huto shahada a fagen yaki ko muna da yakinin wa'innan mutanen dukkan su wanda suka yi shahada a fagen yakin hudu dukkan su ubangijin su ya karbe su da hannu biyu kuma mu zamu kira su da matsayin shahidai a cikin nasu ma manzo Allah sai yake fifita wanda yake makarantar alqur'ani ga wanda ba makarantar alqur'ani ba mu koma mu ga imamu shatibi abin da yake bayyana mana a cikin shatibiyar shi yake ce mana tabbas ranar tashin kiyama ma'aihon wanda ya harda ce alqur'ani za a sanyo su a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa za a sanya musu tuha ta sarauta a sa musu kangu na sarauta wannan sakamakon mi sakamakon dan su ya harda ce alqur'ani kana da shekara 30 kana da shekara 40 wallahi ka harda ce alqur'ani ka fahimci ma'anonin shi kai aiki da shi to kana cikin wanda zaka yi wa ma'aihonka wannan gata yake cewa to fa ma zannukum bin najli inda jazaihi shi wanda ya harda ce alqur'ani yake cewa to mi kake tunani wurin sakamakon shi agogo sakamakon da ubangijin shi zai yi wannan ma su ba su suka yi ba albarkacin dangantaka da kai na matsayin su na ma'aiwa aka janyo su ma'aihi da ma'aiya kalkashin harda da kai ta alqur'ani za a ce wane baban shi da mamman shi ku kai su karkashin inuwa na shi ku sanya musu kaya na sarauta da kambu na sarauta su zamuna har lokacin da za a yi wa kowa hisabi a ce musu huce ku shiga gidan aljanna ina kai wanda ka harna ce qur'ani wanda kai wa ma'aihanka wannan gatan miye kake tunani sakamakon da ubangijin ka zai yi maka shine ka shiga aljanna a ce maka ikra'u wartaqi ka karanta kai sama in izhi 60 gare ka to ku ne can saman kololuwa wanda ku yake da izhi biyu to za a ranga lekowa ana a suwana ne anan alhamdulillah amma dai idan ya kasance ko dan shi ko ma'ahin shi ko dan shi ya riga ya harda ce alqur'ani da yana iya cewa to ubangiji ba ga baba ha babu ho izhi baki alamtar kai fa ya tsaya ha ce ku yi da shi can inda da yake nan za a kai ma'ahin shi ko mata batta da miji yana da zai ce mata to za ta janyo kamshin shi a ce mata to kuyi da ita ta an mata alam na shara Allah da atar da mu yi kokari mu zagi ne da mu sai wallahi wannan rayuwa ce wadda take takaitacciya daga an ce wani ya mai da ararran komai ya kare kurbi sai hisabi dan haka mu yi kokari mu yi wa kawunan mu abinda ka aiwatar a rayuwarka ta duniya shine wanda zaka girba gobe kiyama Allah taimake mu duniya da lahira. Allah datar da mu ya ruha mana asiri. Mu yi da wannan gabal yake cewa fayus'al ayyuhuma aktharu qur'anan sai a tambaya wane ne yahi yawan karanta alqur'ani fayuqaddimuhu fil lahadi sai a gabatar da shi a cikin loto. Al-lahadi muna da ashiqu muna da al-lahadi bangaren makwantai kidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma amme al-lahadi shine wanda za a kankare za a yi rami idan an yi rami za a kankare tsakiyar ramin sai a tura gawa ciki sai a sanya tubali sai a mai da kasa wannan shi da ake kiran shi da al-lahadi ashiqu kuma mun kuma a garin mu na Hausa mun shine muke yi shine za a yi rami sai a yi dan karami a tsaka sai a sanya gawa amma dai wanda yahi lada yahi fadala shine Allahu kamar yanda suka lokacin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tura a garin Madina da kai masu gina rami guda biyu na kabari da aka tura sai aka ce to wanda ya fara zawwa shine wanda za a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai yana yin ashaqu dai kuma yana yin lahadu idan aka tura mai yin lahadi shi ya fara zawwa sai aka ce ya zo ya gina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rami shine wannan kuma wannan sun bayi wa ubangiji zabi akan wanda ya fara isawwa shi shine wanda yayi dacewa yayi fadala wanda ya dace ayyuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama
yake cewa kufina rajulaini wa salasu fi sabir, aka binne mutum biyu, mutum uku a cikin likkahoni guda daya. Nan da kai Ibn Hajar, da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo magana, yake cewa a'a, ai ba likkahoni, tunda ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya, ya gabatar da wanda yake karanta alqurani kenan, kowa likkahonin shi daban-daban. In aka kawo likkahoni guda sai a tsaga shi uku, sai nan sai a rabawa likkahoni guda, a rabawa mutum uku. Yace shine abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, wai ba cikin likkahoni ɗaya ba ake sanya a nan na ɗaya su ba, a tura su ba. Likkahoni kowanne daban ake mai likkahoni ɗaya, sai a tsaga shi uku, a sanyawa wani, a sanyawa wani, a sanyawa wani, ko a sanyawa mutum biyu, sai a diba wane ne mafi kar da alqur'ani, sai a tura shi a gaba, sannan wanda zai biyo bayan shi biyo bayan shi. Allah datar da mu, Allah ƙara ruha mana asiri, ya biya mana dukkan bukatun mu duniya da lahira. Abinda muka karanta daidai, Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi, Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Dukkanmu da muke nan muna tawassali da wannan zama da muka yi, bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana su, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana, Allah ya mana albarka, ya gafarta mana dukkan zunubanmu. Allah ya sanya mu kasance wannan turba da muka ɗauko ta karatu, karantarwa, neman ilimi, Allah ya sanya mu mutu a kanta, kuma ya sanya mun yi danshi, kuma ya sakanta mana da gida aljanna. Allah taimake mu duniya da lakhira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.